da yake jawabi a wajen taron kaddamar da kungiyar Think Progress Ghana, kungiya da zata dinga yin nazarin samar da hanyoyin magance kalubalen tattalin arziki a Ghana. Tsohon shugaban kasa John Mahama ya cancanci gwamnatin Akufo-Addo da jefa kasar Ghana cikin wahala domin yawan karbo basussuka daga kasashen waje.
We wish to serve notice going forward that the NDC in parliament will not support.
Muna so mu bada sanarwar cewa NDC dake majalisar dokoki ba za ta goyi bayan duk wani rancin da babu rangwame ko lamuni da ba za a yi amfani da shi wajen aiki takamaime dake dauke da ka'idoji bayyanannu waɗanda za su amfani al'ummar kasar mu ba. A halin yanzu akwai kudirin gwamnati na yarjejeniyar neman rancen dala biliyan 1 daga bankuna wanda ke jiran amincewa majalisar dokoki. Idan aka amince da wannan kudaden, za a yi amfani da su wajen haɓaka jari da kuma wasu kudaden da za a kashe a cikin kasafin kuɗin shekarar 2022. Wannan kira da John Mahama yayi ya samu martani daga mataimakin shugaban masu rinjaye a majalisa Alexander Afenya Makin.
It's an attempt to hoodwink parliament and obstruct parliamentary politics.
Yana yunkurin yaudarar majalisa ne tare da kawo cikas ga siyasar majalisa ta yadda za ta kai ga tada zaune tsaye. Yace wannan kiran wani yunkuri ne na yi wa harkokin majalisa zagon kasa da kuma dabarar rage wa gwamnati saurin farfado da tattalin arzikin kasa. Muryar Amurka ta yi hira da wasu masu magana da yawun jam'iyyu a Ghana. Muhammad Nazir, jami'in sadarwa ne na jam'iyyar adawa ta NDC.
Zai zo ya zama shugaban kasa in Allah ya zo ya yarda. Sar ya zo kawai ya ga bashi an aje mai bashi, bai san yanda zai yi da bashin ba kuma bai san abin da aka yi da kudin ba. Abin da muke kauna kenan. In yana da wani iko, yanzu zai tsaya tsayin daka a jankyara. Saboda kamin ya kai lokacinsa wani bai yi banna ya kawo kudaden da zai daure muna wuya muna cikin saka mu wuya ba mu wurin da zamu fita.
Alhaji Aliyu Kabe, mamba ne na tawagar sadarwar jam'iyyar NPP mai ci.
Amma wannan shawara duk wani wanda ya taba zama kujera kamar sai wanga magana kamata ne a san inda aka aje shi, ka a ba shi hanya ya zo ma ya zauna. In wanga ra'ayi ke kai shi, kace abinda zai taimaka ma ƴan kasar da kake so ta rara kai ka komo ka zauna kansu, kar a ba da hanya a approve kai da aka baka mai kai bai bar bashi ba shi barbona kudi ne rijiya cike.
Malam Siba Shakibu shine babban sakataren jam'iyyar PNC reshen yankin Greater Accra.
To kaga in dai ya bada wannan sharati PNC sai in ce mu ma muna bayan haka domin ayya ayi muna cikakken lissafi bisa kan abinda aka karbi kudi akan rance da sunan ka sanmu da kuma abinda aka yi da kudin ko kuma inda aka sarrafa wa'annan kudade domin cikakken lissafi mu ma mun yarda da haka.
Mai rago Jibril Abbas dan jarida ne kuma mai fashin baki ne akan al'amuran yau da kullum.
Ni ina ganin ba shi shigi bane, wato haki ne na jami'ar adawa ita ma ta tufa albarkacin bakinta akan lamura da ke tafiya na kasa wanda ya shafi dukkan al'umma, inda jami'ar adawa tana iya taka rawar gani wurin baiwa gwamnati mai ci shawarwari na gari domin a ciyar da kasa zuwa gaba. Wannan ba kasa London bane kuma ba shi shigi bane a cikin harkoki na gwamnati. Idan gwamnati wato ta dau wani matsayi da bai dace da jama'a ba, jami'ar adawa tana iya wato kokawa kuma ta bada nata.
A wani rubutu da tsohon shugaban kasa John Mahama ya yi a shafinsa na social media, ya yi kira da a sallami ministan kuɗi Ken Ofori-Atta kuma kada a ƙara shi cikin waɗanda za su tattauna da asusun lamuni na ƙasa da ƙasa domin shi ne ya kula da mummunan durƙushewar tattalin arzikin ƙasa. Idris Abdallah Baƙo, muryar Amurka daga Accra, Ghana.